Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 30 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 18 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Yan tawayen da ke kokarin hambara da sabuwar gwamnatin rukun kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsi a wani taron ibada na Yahudawa a Isra'ila a yau Juma'a. Abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. A lokacin da ya cika kwana 100 a matsayin shugaban kasar Amurka, Joe Biden ya ce bai taba samun kwarin gwiwa ba kamar yanzu game da makomar Amurka saboda kasar ta sake komawa kan hanyar ci gaba.
Kanin labaran kenan. A cikin rahotannin mu kuma za ku ji cewa shugaba Bazoum Mahamad na Jamhuriyar Niger ya jagoranci wani taron kasa kan yadda za a yi amfani da ilimi wajen tabbatar da tsaro da kuma kawo ci gaba musamman ta fannin ilimi.
A ce cikin yaro 100 dan Niger da ya kamata yana lakon 50 din duka suna waje akwai matsala. Kenan ya kamata mu sa hannu.
Za kuma a ji cewa kasurgumin dan ta'addan nan mai suna Haruna Daudawa wanda yace ya tuba daga aikata ta'addanci ya sake komawa daji da yaransa ko da yake wata majiya ta ce biki ya je
hukumomi tare da kwararren majiya da suka san shi sun yi ittifakin cewa yana da manyan makamai jirgi a sandawa wanda ya aje su da bai bawa gwamnati ba a lokacin da ya tuba
kamar kowace ranar Juma'a yau ma Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo ta email za kuma a ji shirin falalar Ramadan albarkacin wannan wata na Ramadan amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran yan tawayen da ke kokarin hambara da sabuwar gwamnatin rukun kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis yayin da gwamnatin sojan kasar ta riko ta gargadi yan adawa akan kada su sake su yi zanga-zanga bayan mummunan gangamin da aka yi a farkon wannan makon inda akalla mutane 6 suka mutu gwamnatin kasar Chadi ta ce yan tawayen da aka dora wa laifin kisan shugaba Idris Deby Itno a makon da ya gabata sun ja da baya sun koma tsallaken iyakar makwabciyar kasar Niger ko da yake a wata sanarwa da aka fada a jiya Alhamis kungiyar yan tawayen ta yi ikirarin cewa ita ke da iko daga garin Noku dake Chadi mai tazarar kilomita 300 arewa da babban birnin kasar nan take dai wata kafa mai zaman kanta bata iya tabbatar da ikirarin da kungiyar yan bandagar da ake kira FACT ta yi ba mayakan kungiyar sun yi barazanar kai hari a Jamina babban birnin kasar a kokarin su na hambarar da gwamnatin da Muhammad Idris Deby ke jagoranta yanzu dan tsohon shugaban da aka kashe mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a a cewar jami'an lafiya abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i turmutsin ya faru ne yayin da dubban Yahudawa suka je wani wurin ibada inda ake tuna da mutuwar Rabbi Shimon Bar Yohai na karni na biyu a Galili don bikin Lag BaOmer da ake yi a duk shekara wanda ya kunshi addu'o'in dare da waƙe-waƙe da kuma raye-raye jiragen sama masu saukar ungulu sun kwashe mutanen da suka jakkata zuwa asibitoci a arewacin Isra'ila a cewar hukumar da ke kula da motocin daukar marasa lafiya ta Magen David sojojin Isra'ila sun ce tuna aka tura dakarun aikin ceto da jami'an lafiya wurin A lokacin da ya cika kwana 100 a matsayin shugaban kasar Amurka, Joe Biden ya ce bai taba samun kwarin gwiwa ba kamar yanzu game da makomar Amurka saboda kasar ta sake komawa kan hanyar ci gaba. Ya ce ban zabi kyakkyawan fata maimakon fargaba, gaskiya maimakon ƙarya, haske maimakon duhu. Biden ya yi jawabin ne a wani gangamin siyasa na cikin motoci da aka yi a kusa da birnin Atlanta. Wanda kwamitin jam'iyyar 'yan Democrat na ƙasa ya ɗauki nauyinsa.
jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda shugaban kasa Muhammad Bazoum wanda ya jagoranci wani taron kasa baki daya kan yadda za a yi amfani da ilimi wajen tabbatar da tsaro da kuma kawo ci gaba musamman ga fanni na ilimi wanda ya samu matsaloli shekara da shekaru. Ga Sulemu Mini Barma da ƙarin bayani.
Karancin ƙwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu da nisan makarantu a galibin yankunan karkara da rashin tsayayyen tsarin fasalin karantarwa da rashin zuba ido akan ayyukan makarantu masu zaman kansu da tarnaƙin da matsalar tsaro ke yi wa sha'anin ilimi a yankunan da ke fama da matsalar tsaro na daga cikin muhimman matsalolin da shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum ya buƙaci mahalarta wannan taro su yi nazari a kansu don samar da mafita. Yana mai cewa zai kebe kashi 22 daga cikin 100 na kasafin kudaden kasa domin fannin ilimi daga shekarar 2022. Muhammad Zaidan shine magatakardan ofishin ministan ilimi a matakin sakandare.
Shugaba ya bayyana mu hanya yadda za mu education kin na yaran namu. Yanzu education kin ba zancen gwamnati kadai bane, zancen mu mushani, zancen al'umma duka. Gwamnati za ta kokari ta bada mayan da za a isa. Yace nan gaba education zai sa ta wurin da za a sa security da diplomacy, si da kanshi ne zai ja gaba da wannan alhamdulillah.
Da yake bayani a madadin shugabannin kungiyoyin malaman makaranta, sakataren kungiyar malamai ta Sinan Isu Arzika ya ce Muhammad Bazoum ya so sa musu inda yake musu kaikai, saboda haka sun yi na'am da manufofinsa na farfado da harkar ilimi.
Duk abin da a fannin kiwon makaranta sun sauraro shi kuma dashi babu wani abu na kara. Ai kaji ya ce kun bayan waga kuriya yana kiran bakwai na sama mu ƙara shiga ƙuriyan mun matsalolin mu malaman makaranta da abinda muke gani manufarshi ta gyaran da kwalta. Maganar da muka faɗi cikin kahohin radio da kuwace-kuwacen da muka yi dan saboda mai faɗi a shi kuma mai faɗi a yi ya jiya ne. Yau in shi da kanshi na yau ya riga mai faɗi a ce cikin yaro 100 dan Niger da ya kamata yana lakon 50 din duka suna waje akwai matsala. Kinan ya kamata mu sa hannu.
Kuma bayan ilimin ƴaƴa mata a nan Niger, ita ma wata matsala ce ta daban da ke hana ruwa gudu a kokarin ilmantar da al'umar wannan kasa. Saboda haka shugaban kasa ya bayyana shirin kaddamar da wani tsarin baiwa ƴan mata damar samun ilimi mai dorewa. Madam Maryama Shibkau ita ce daraktar bunƙasa ilimin ƴaƴa mata ta kasa.
Ya ce na a cikin wata biyu za a buɗa musu irin waɗannan makarantun ne wanda cikin su akwai gidan kwana, akwai abinci, akwai tafaya, akwai duk abin da ya kamata, akwai karatu ƙwararre wanda za a ba yaran nan, wanda akwai tsaro na musamman, wanda dai zai kwantar da hankalin iyayen ƴan makaranta, zai kwantar da hankalin su yaran, dan malaman makaranta wanda za su canma ba kowanne ba sai an ba su horo, kenan mu sai mu ci abu alfahari ne gare mu.
Matsalar tsaron da ta addabi jama'a a wasu yankunan wannan kasa ta yi sanadin rufe makarantu masu tarin yawa. To amma shugaba Muhammad Bazoum ya ce ya zo da wani tsarin tattara ɗaliban irin waɗannan makarantu a cibiyoyin musamman da yake shirin kafawa domin ba su damar ci gaba da karatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Indiya duk rana na ci gaba da kusantar 400. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiyar Indiya ta ba da rahoton samun mutum 386 da 452 da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta 300 cikin kwana 9 a jere. Kafafen yaɗa labaran Indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yiwu ya lanka har sau 5 akan wanda ake sanarwa. A yau Juma'a, taimakon agaji daga Amurka da wasu ƙasashe ya isa Indiya. Agajin da Amurka ta tura ya kunshi iskar oxygen, kayan gwajin cutar da kuma kayayyakin haɗa rigakafi.
Barkewar annobar zagaye na biyu a India ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki sosai, inda asibitoci suka cika makil da marasa lafiya, kuma matsanancin karancin iskar oxygen ya ƙara zafafa yanayin. Amma da filayen shakatawa da wuraren ajiye motoci da yawa wurin kona gawarwaki da ke aiki ba dare ba rana. Kwararru a fannin lafiya na India sun dora laifin lamarin kan bazuwar sabbin nau'ikan cutar coronavirus gami da sassauta matakan takaita taron jama'a da yawa da aka yi a lokutan da aka ga saukin yaduwar cutar a farkon wannan shekarar. Wani sabon rahoton Amurka da ake fiddawa bayan duk wata hudu ya nuna an samu karin har-haren cikin gida da kashi 82 cikin 100 akan jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan a watannin farko na shekarar 2021. Abin da ya yi sanadiyar kisan jami'ai 115 wasu su 39 kuma suka jikkata. Hukumar kula da farfado da Afghanistan ta Amurka da ake kira SIGAR ta fadawa majalisar dokokin Amurka a jiya Alhamis cewa yawan mace-mace ko waɗanda suka jikkata da aka samu a rundunar jami'an tsaron ƙasa ta Afghanistan da ake kira ANDSF a takaice ya ƙaru fiye da yadda aka gani a shekarar da ta wuce a daidai wannan lokacin. Rahoton ya ambaci cewa rundunar ta ANDSF ta fuskanci har-haren cikin gida guda 31 daga 1 ga watan Janairu zuwa 1 ga watan Afrilu, kuma yawan mutanen da suka jikkata da mace-macen da aka samu ya lanka sosai idan aka kwatanta da shekarar 2020. Yan Taliban da ke sanya kayan jami'an 'yan sanda ko sojoji suke da alhakin yawancin waɗannan har-haren na cikin gida. Gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan a Najeriya, inda wakilin Salim Malumfashi ke tafe da rahoto akan sake komawa daji da aka ce kasurgumin dan ta'addan nan mai suna Haruna Daudawa yayi. Ko da yake wata majiya kuma ta ce ya je biki ne. Ga wakilin Salim Malumfashi da cikakken rahoto.
Cire Awalu Daudawa kasurgumin dan ta'adda ne da ke da yara waɗanda suke aiki tare da shi. Babban ta'addansin da ya yi jim kaɗan kafin ya tuba shi ne ya kitsa tare da jagorantar sace ɗalibai sama da 300 daga makarantar sakandaren kimiyya ta garin Kankara a can jihar Katsina. Sunanin watanni biyu da suka shuɗe ne ya je fadar gwamnatin jihar Zamfara ya ɗauki Alkur'ani ya yi rantsuwa kan cewa ya tuba da harkar ta'addanci kuma ba zai sake aikata duk wasu miyagun ayyuka ba.
Yan uwan musulmi kuma Allah ya kawo mu da jama'a gwamna da tawalle wanda ya nuna babu tsoro. Allah ya nuna muna mun da hanya ta gaskiya da abubuwan da muke ji a rayuwarmu da ni da na je na aje shi. Kuma ana kira ga yan uwana musulmi na daji kowa da kowa wanda ke jin shawara ta da wanda muke tare da jihar na arziki. Wasu suna kokarin za su fi hanyar da nufi amma in an duba masu kuma duniya mu ma muna da matsala matsayin mu na baraye amma hukuma ita ma tana tabbata mu ya dace ku dan duba kuna gyara muna in kuna gyara muna babu hanyar da za mu bi mu ka dan uwan mu wanda addaji sannu sannu da mu juyo shi da dawo hankalin shi da hanyar da mun kai.
Hakan ya sanya gwamnati ta ji daɗi ta kuma yi masa ahuwa tare da bashi matsuguni na wucin gadi da shi da yaransa cinsu da shansu har ya zuwa wannan lokaci. Karawa da karau daga bisani ma ta sai masa gida a cikin GRA don dai a ƙara kwantar masa da hankali sabili da ya bar ta'addanci. Bincike ya nuna cewa ba a sani ba kuma bai bayyana wa kowa ba lokaci da ranar da ya fice daga wannan gida. To amma majiya kwakwara ta bayyana cewa sai da ya kai inda ya yada zango kana ya bugo waya yake sanar da cewa shi fa ya fice daga jihar Zamfara gaba ɗayanta ya kuma janye tubar shi domin shi ba a cika mai alƙawarin da yake zaton za a yi masa ba. Ko da yake dai Daudawa ya mika bindigogi samfurin AK-47 guda 20 da kuma bindigan mai cilla gurnet wato RPG guda ɗaya da albursai masu yawa hukumomi tare da kwararren majiya da suka san shi sun yi ittifakin cewa yana da manyan makamai jirgi a sandawa wanda ya aje su da bai bawa gwamnati ba a lokacin da ya tuba.
To a dangane da wannan al'amari na matan tabbani commissioner Karuna jihar Zamfara yanjin shin suna da masaniyar wannan ficewar Awalu Daudawa ya abin da ce
na farko dai kwanake ya gaya mana cewa yana da bukin da za a aurar da kannansa kuma yana shirye-shiryen da zai tafi don mun san ana zaune da shi lafiya lau ba tare da wani tsangwama ba ko wani hayaniya ba.
To amma wannan bai ba ku mamaki ba ganin cewa daga baya bayanai na fitowar cewa shi ya riga ya janye daga sulhu ko kuma batun ya gina wannan ta'addancin ba.
To gaskiya ne ban samu wannan labari ba sai dai in daga baya ko in shawarwarin wasu kaga wani abu ya biyo baya wanda ba mu da masaniya wannan abu daban ne.
Akwai wasu alƙawuran da ba mai bane dan kaman majiya ta kafa da shi suke gadin cewa a cika mai duka wasu alƙawuran da yake tunani ba.
Ai duk wanda Allah sa ya baro dajin da ya zo gari aka aishi hannu biyu ma ya gode Allah domin abu ne wanda Allah ya raba ka da basihoyi wanda kana kashin mutane ana garkuwa da mutane ana wasu abubuwa marasa amfani Allah kuma cikin iya Allah ya sa ka rabu da wannan abu ka zo ka rubu Qur'ani da sunan cewa lalle wannan abin cikin bayin da jama'a na daina shi ba zan sake shi ba. To ai wannan babu abin da ya yi jin daɗi ga wannan abu wannan ba za mu iya karawa ba sai dai mun gani kamar lokacin cin da yace zai dawo bai dawo din ba su wannan daga sai mu san cewa lalle tabbas ya bar gari.
To mai yanzu ya bada wani lokacin da zai dawo ne?
To ka san don da zai je buki to kuma irin bukin Fulani wanda muka mun san lokacin da yake dauka ba amma yace da zarar an gama sai kuma dawo.
Abubakar Dauran commissioner tsaro na jihar Zamfara kashin manufashin murya Amurka daga Musau a Najeriya.
A gaida sani kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Ga shirin mu na gaba duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Joe Biden ya baje irin nasarorin da ya samu yayin da ya cika kwana 100 da hawa karagar mulki. Amma wannan bayar da wasu ke yi ita ce shin me nahi Afirka ta ga cikin waɗannan kwana 100? Yau batun da zamu duba kenan inda zamu ji daga bakin kwararru kan wannan mutumin. Sunana Mahmud Lalo. Kwalala. To mafi aksarin wuta uku da ya kwashe akan karagar mulki. Shugaban Amurka Joe Biden ya mai da hankali ne wajen yakar annobar coronavirus a cikin gida. Sai dai cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci, shugaban Amurka ya ɗauki wasu muhimman matakai da nahiyar Amurka ta yi lalemar habar da su. Cikin ranar farko da ya shiga ofis, shugaban ya dakatar da shirin da Amurka ta sa a gaba da ficewa daga hukumar lafiya ta duniya da WHO, matakin da tsohon shugaba Donald Trump ya so ya cimma kafin ya bar ofis. Dakatar da ficewar Amurka da Joe Biden ya yi abu ne da ya samu karɓuwa wurin ƙwararru a fannin kiwon lafiya a nahiyar, waɗanda suka ce hakan zai taimaka wajen samar da daidaito a duniya. Baya ga haka, Biden ya yi alƙawarin ba da tallafin $2 billion ga shirin samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 na COVAX, wanda zai taimaka wa ƙasashe marasa ƙarfi su samu wannan allura. Sannan a ranar 20 ga watan Afrilu, lokacin da ya cika kwana 90 da karɓar shugabancin Amurka, Biden ya wasu kalabai waɗanda suka daɗa da ran mutane da dama a Afirka. Biden ya taɓo batun baƙar fatan na George Floyd da ya mutu a harin 'yan sanda.
We can't leave this moment or look away thinking our work is done. We have to look at it. We've looked at it.
Ya ce ba zai yi mu kawai da kai ba. Mu riƙa tunanin mun kammala aikinmu. Ya zama dole mu fuskanci wannan al'amari. Yana da kyau mu tuna waɗannan minti 9 da daƙiƙoƙi 29. Ya zama dole mu saurara. Ba na iya dumfashi, waɗanda su ne kalmomi na ƙarshe da George Floyd ya furta a rayuwarsa. Bai kamata mu bari waɗanda kalmomi su mutu tare da shi ba.
ya kamata mu ci gaba da sauraron waɗannan kalmomi.
We have to listen. I can't breathe. Those were George Floyd's last words.
A dai bin da hisin aka haifi Floyd aka kuma kashe shi a Minneapolis. Amma nahiyar Afirka ta sa ido a lokacin da masu taimakawa na kali a farkon watan Afrilu suka ɗora alhakin mutuwar Floyd a kan tsohon ɗan sanda Derek Chauvin. Shi dai Floyd ya sake ne saboda ya kasa numfashi a lokacin da Chauvin ya danne shi da gwiwarsa inda ya rika kiran ‘yan uwansa da su kawo masa ɗauki. Wanda al’amari ya haifar da zanga-zanga ya kuma tada batun neman a yi sauye-sauye a fannin aikin ɗan sanda a Amurka. A sanda unguwa shed, majari ce daga birnin Cape Town na ƙasar Afirka ta Kudu, ta kuma ƙware ne a fannin nazarin launin fata da jinsi. A kuma ra’ayinta ta ce ta yaba da yadda shugaba Biden ya fito fili ya nuna cewa lallai akwai matsalar warin launin fata a Amurka. Afirka ta Kudu ita ma ƙasa ce da ke ƙoƙarin kawar da irin wannan matsala. Bayan shekaru aru-aru da ƙasar ta fama da mulkin mallaka da kuma mulkin wariya. A cewarta, matsayin Kamala Harris wacce ke da jini baƙaƙen fata na nuni da yadda Biden ya ƙudiri aniyar magance wannan matsala. Amma ta ce akwai buƙatar a ga ƙarin himma a gwamnatin ta Biden da wasu hukumomin Amurka.
We praise Kamala and I think it's great that we praise her, but people of color in institutions.
Ta ce muna ta yabon zaɓin Kamala, ko da yake yana da kyau a yabe ta. Amma abu mai matuƙar wuya ne mutanen da ba fararen fata ba su iya samar da sauyin azo a kaji, saboda haka ya zama dole sai mun tunkari yadda tsarin yake da kuma madafun iko da ke goyon bayan irin wannan tsari na nuna wariya. In ko ba haka ba, abu mai wuya ne a samu sauyin wannan matsala a Amurka da duniya baki ɗaya. Brooks Spector shi ma wani mai sharhi ne a birnin Johannesburg. A tashi mahangar, shugaba Biden bai samar da wani babban sauyi ba ga tsarin yadda Amurka take alaka da nahiyar Afirka. Amma ya ce idan aka yi la'akari da cewa Biden bai dauki wasu tsauraran matakai a kan nahiyar ba kamar yadda ake suka Trump ya yi, hakan abin a yaba ne. A cewar Spector, akwai buƙatar Biden ya ƙara ƙarfafa shirin na bunƙasa fannin kasuwanci a nahiyar Afirka.
Much of what has to happen is going to be demonstrated by doing things on the ground in a slow, steady, consistent.
Yace abubuwa za su kankama ne idan aka gani a ƙasa, maimakon a ce za a mai da hankali kan sauye-sauye idan har ana so a tallafa wa harkar kasuwanci a nahiyar. Kamata ya mai da hankali a fannin bunƙasa fannonin kasuwancin Afirka. Spector, wanda jami'in diflomasiya ne da ya kwashe lokaci mai tsawo a ƙasashen waje, ya ce lokaci ne kaɗai zai nuna irin tasirin da gwamnatin Biden za ta yi a nahiyar Afirka. Yana da cewa tarihi da ayyukan azo a gani wasu abubuwa ne da ake samar da su cikin shekaru ba kwanaki ba, ko da ba kwana ɗari ne. Ba wasu sauraro da aka bin kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jigo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Adita Powell da Julie Dennis Gresham. Ni ba mu daro da ke cewa ku kasance lafiya da kuma fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya.
Da Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau na cewa salam sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya ni dai ban gamsu da wannan rahoton kanzan kurege da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ruwaito ba akan rashin samun kuɗin shiga wanda yake ikirarin cewa zai shafi fannoni daban-daban, domin kuwa mun san cewar tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya cike yake da babban tagomashi, duk da cewar akwai masu yi masa sama da fadi domin nuna gazawar wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari. Saboda haka wannan kagaggen labari ne kawai don sake tsinduma al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Da fatar za a gaggauta kafa wani kwamitin bincike domin zakulo masu yin kashe maraba da dukiyar ƙasa. Wannan sakon ra'ayin Sani Gulansi Kampala Malam Madori a jihar Jigawa ne. Ado Salati Goma ga Annabi Rijau cewa yayi mu al'ummar jihar Niger yanzu bacci da ido biyu ba namu bane. Tunda dai ɗan ta'addar kungiyar Boko Haram ta kafa sansanin ta a jihar Muta Neja. Don haka wallahi jama'a lokaci yayi da zamu zage damtse wajen neman gafarar Ubangijinmu domin ganin mun yi kyakkyawan ƙarshe domin an zo wurin. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya sa mu cika da imani dan daraja annabin sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wasika ta gaba kuwa ta haɗa gwiwa ce daga Aliyu Muhammad dan Fulani Zamfara da Ibrahim Musa Wada Barikin Laji. Suka ce salam VOA Hausa, hakika kulle yarjejeniya tsakanin ƴan bindiga da al'ummar garuruwa a jihar Naija domin samun damar noma. Hakan yayi daidai tunda dai gwamnati ta gaza kare rayukan al'ummar ta, don haka muna goyon bayan haka. Allah ya kyauta baki daya.
Yanzu kuma ga shirin falalar Ramadan, albarkacin wata ne tsarki.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu ya zara talbiga wa ita mata sunna. Al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabbata gare shi, suna Allah Allah Ramadan yazo. Shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida, addu'o'in su guda biyu ne. Wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan, bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan, saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne. Cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da 1000, Annabi Nuhu alaihi salam. Allah ya ce mun aiki Annabi Nuhu zuwa ga mutanansa, falabista fihim alfa sanatin illa kamsina amma, ya zauna a cikin mutanansa shekara 1000, shekara 50 ne babu. Mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70, kadan suke tsallakawa. To idan mutum Allah ya sa ya ga dare Laylatul Qadr, ana roƙon ya mishi lada mai yawa. In an ce dare ɗaya tak yafi dare na wata 1000, shekara kusan 80 da wani abu. To ya in musulmi ya ga Ramadan ciki ya dace da Laylatul Qadr na shekaru wuce 40, kenan kaga an ruban ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada. Ina fatan al'ummar musulmi na Najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah. Wasu daga cikin sabbin manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu. Ɗayan bai tare da mu yanzu, ɗayan kuma na tare da mu. Ɗaya da bai tare da mu shine kasancewar manzon Allah tare da mu. Lokacin da Annabi yake raye tare da sahabbansa, rayuwarsa kawai Allah yayi alƙawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba. Kuma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allah yace ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin kai rahama ne.
Kafin mu karkare, ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaice. Yan jawarin da ke kokarin hanbarar da sabuwar gwamnatin rikon kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis, yayin da gwamnatin sojan kasar ta riko ta gargaɗe yan adawa akan kada su sake yin zanga-zanga bayan mummunan gangamin da aka yi a farkon makon nan, inda akalla mutane 6 suka mutu. Mutane da yawa suka mutu sakamakon turmutsitsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a, a cewar jami'an lafiya, abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. A lokacin da ya cika kwana 100 a matsayin shugaban kasar Amurka, Joe Biden ya ce bai taba samun kwarin gwiwa ba kamar yanzu game da makomar Amurka, saboda kasar ta sake komawa kan hanyar ci gaba. Ya kuma ce mun zaɓi kyakkyawan fata maimakon fargaba, gaskiya maimakon ƙarya, haske maimakon duhu.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Sabir Isa daga nan birnin Washington nake muku a sharuwa lafiya.